Kuma da rainuwa yau sai ta kira shi da yayana. queen ya shiva. Say you get up to the kumata.
Yeah,
I know. Yeah, I'll shiga awe ne sai tare da mashi aya Aba girgiza girgiza ko sai ki iya ban da mata